إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar talata wanda shine yammacin 6 ga watan Juma'a al-akhira hijira na Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 19 ga watan January shekara miladiya ta 2021 a wannan aji namu na karatun ishratun nisa na al-imam al-hafiz Abu Abdurrahman an-Nasa'i wannan shine darasi na tara insha Allah a cikin wannan karatu za mu tashi inda mallam yake cewa babul intisar al intisar kafin nan akwai wata baiwa Allah take halatta wannan karatu namu wanda Allah ya mujinta rasuwa a makon da ya gabata ina jin jiya ne sati daya ko saka su cikin addu'o'i Allah ubangije ya gafarta mushi Allah ya mushi rahama Allah ya sa ya huta su kuma Allah ya ba su hakuri da juriyan wannan rashi kuma wanda suka samu hali yana da kyau a ji a yi musu ta'aziyya da gaisuwa suna nan kusa ne nan baya kadan Allah ya gafarta mushi mallam yace al-intisar wato al-intisaru lin-nafs mutun ya ina hukuncin idan kishiya ta gaya miki bakan magana kirama shine al-intisaru lin-nafs ko ku hakuri za a yi akwai nasoshi da suka zo kala daban-daban game da hakuri da kuma ramuwa cikin alqur'ani Allah a cikin wasu maganganu nashi ya nuna ayi hakuri a wasu kuma an nuna babu laifi mutum ya ga zai yi hakura bai rama irin faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratul lahu irin wal ya'fu wal yasfahu irin walaman sabara wa ghafara fa inna zalika walaman sabara wa ghafara inna zalika min azmil umur wannan duk suna umarni ne da ahwa don nuna cewa kuma mutum ya yafe shi yafi to amma akwai kuma inda aka nuna cewa babu laifi mutum ya rama idan yana da buƙatar ramawa ko kuma idan ya zama babu maslaha a cikin hakura din idan ya hakura to za a raina shi nan gaba za a zo a mai fiye da wannan abun da aka mishi a nan a farko kamar fadin Allah waje za usayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah Allah yace innahu la yuhibbu adh-dhalimin sai Allah yace wala man intasara ba'da dhulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil Allah yace sakamakon mummuna ita ce mummuna ai uwarta amma da mutun zai yafi ya nemi gyara a tsakankanin shi da abokin rigimar sa to fa ajruhu ala Allah wanda ya samu rada a gurin Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimina Allah baya son macuta sai amma Allah yace kuma wala man wala man intasara ba'da dhulmihi amma wanda ya taimaki kansa ya rama wa kansa tutar da aka yi masa bayan an cuce shi Allah ya ce fa ulaika ma alaihim min sabil wannan babu yadda za a ce an zarge shi dan ya rama wa kanshi babu hanya izuwa ga zargin mutum da an mishi abu ya rama haka kuma walladhina idza asabahumul baghyu hum yantasirun da wadanda idan zalunci ya riske su suna ramawa daka sai kurbi yake cewa abun gida uku ne al-intisar ko dai zama min al-kafir fa hada wajib dan kafir ya cuce ka wajibi ne ba daidai bane ka kyale shi sannan min al-muslim ce fa hada jaiz ya halasta sai amma ya ce wal afu aula fa innahu mandub amma kai ahwa shi ya fusi aka fuso mandubi daka wannan baban zai magana ne akan wato halaccin mayawwa da kishiya tunda ana magana ne akan zama da miji zama da abokan zama to halaccin mayawwa da abokiyar zama bakan magana da ta fada shi yake fada an mallan nasai yace qala akhbarana abda ibnu abdullah as-saffar al-basri qala akhbarana muhammad ibn bishr qala haddathana zakariya an khalid ibn salama عن البهي عن عروة عن عائشة قالت ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبة ثم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك إذا قلبت لك ابنة أبي بكر زريعتيها ثم أقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم دونك فانتصري فأقبلت عليها حتى رأيتها قد يبست ريقها في فيها ما ترد علي شيئا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحلل وجهه. الإمام النسائي يسون حديثي دغا عبد دان عبد الله السفار متمن غرم بصرة مالم إمام البخاري ني wannan da kuma al-arba'a Abu Dawud da Tirmidhi da shine sai da Ibn Majah ya rusu shekara ta 258. Malam Abdatu shi kuma daga Muhammad ibn Bishrin ibn al-Farafisa al-Abadi rasuwarsa shekara ta 203 shi kuma yana cikin rijalu al-jama'a sita ne wannan shi kuma yace daga Zakariya ibn Abi Zaida al-Hamdani wani babban malami wanda ya rusu shekara ta 149 yana da hadisi a cikin kutubu sita gaba daya shi kuma daga Khalid ibn Salama ibn al-As wanda ake fi sanin shi da suna al-Fa'afa'a al-Fa'afa'a ma'anar shi mai inina wanda fa take yawa a cikin magarsa an kashe shi a shekara ta 132 wannan ƴan al-Musawwida masu kabagontin Barul Abbas su suka kashe shi yana da hadisi a cikin Muslim da al-Arba'a Allah ya gafarta mishi. Daga al-Bahiyu shine wani bararren bawa ne a gidan Mus'ab al-Bahi Abdullah al-Bahi shi mana da hadisi a cikin Muslim da al-Kutubus Sitta al-Arba'a ne shi kuma daga Malam Urwatu dan Zubair kasur gumu malamin nan daga cikin malaman tabi'ai an haife shi shekara ta 23 bayan hijira shekara da aka kashe Umar dan Khattab ya kuma rasu a shekara ta 94 bisa zance ɗaya daga cikin mashahuran zance da aka faɗa game da tarihin rasuwarsa babban malami ne kaso gurbin malami sun taba zama su hudu a wata majalisa kowa yayi burin abin da yake fata Allah ya mishi da shi da Abdullahi dan Zubair dan uwan shi kenan Urwatu dan Zubair da Abdullahi da Mus'ab dukan su ƴaƴan mutum ɗaya ne Az-Zubair dan Awwam ƴaƴan Asma'u nana Asma'u yar Aisha to da Mus'ab din da Urwa da shi Urwa da Abdullahi da kuma Abdullahi dan Umar sai suka zo na majalisi kowa a bakin Ka'aba sai zame addu'a kowa ya faɗi burin da yake nema a wurin Allah. Abdullahi dan Zubair ya ce to shi burin da yake fata Allah ya mishi shine Allah ya sa ya zama sarki ya zama halifa addu'a shi kenan. Shi kuma Mus'ab ya ce shi kuma burin sa Allah ya sa ya zama gwamnan Iraki sannan Allah ya sa ya aure wasu mata guda biyu da Sukaina bintul Husain jikar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama da kuma Aisha bintu Talha kuma shi kuma kai kuma aka ce kaifa abin nan Abdullahi dan Umar yace to ni fata na ji lahira Allah ya gafarta mai yace ni fata na kawai kenan kaifa Urwa yace ni kuma so nake zan babban malami da za a ji labari na duk duniya shine ake cewa to ana ganin su wanda suka roki abin duniyan duka Allah ya cika musu wancan yayi halifa wancan yayi gwamna wannan kuma yayi malanta to shi kuma Abdullahi ana fata nashi sai a lahira ke shi sai zabi na lahira bai zabi na duniya ba Allah ya gafarta musu gaba daya dukan su manyan Quraishawa ne masu daraja sosai abun mamaki Urwatu dan Zubair da irin ilimin da Allah ya mishi aka ce har roƙo mutane yake su zo ya koya musu karatu shi sai ake cewa ma ra'ayina azhada li ilmi ar-rajul min ahli baiti babu wanda suka kai mutane na kusa da mutum abin nan gujewa ilimin shi za su ga ba wani abu bane Urwa har roƙon sa yake don Allah ku zo ku kai mu karatu duk ƴaƴan shi nan su Hisham tare su yayi da karfin ubantaka ya koya musu karatu amma ba wai asali ra'ayin su bane har yake ce musu yana ce ma shi Hisham da kanshi daga baya yake cewa babanmu yana ce mana malakum la ta'allamuna ta ta'allamuna ne me yasa ba za ku yi karatu ba in takunu sigara qaumin yushaku an takunu kibara qaumin in kuka koyi karatu kuna ganin ku yanzu kanana za ku zama manya wata rana sai ya ce wa ma khairu shekhi an yakuna shaykhan wa huwa jahilun babu alheri mutum ya girma yayi shekaru babu komai akan shi yace wa laqad ra'aytuni qabla mauti Aisha bi arba'i hijaj ina yace ina tunawa kafin mutuwar gaggona Aisha da shekara hudu yace wa ana qulu la andamu lauma tatil yawma wallahi bazan yi asara ba in ta mutu yau in dai ta hadisin ta ne yace fa min hadithi ya illa wa qad sami'tuhu wa sami'tuhu wa sami'tuhu babu wani hadisi ya shi yace sai naji har na gaji da ji shi sa duk sauran abokan katin suke cewa muna zama da wani a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam muna koyon karatu wa urwatu yazidu alaina bidukhulihi ala aisha shi ko urwa dan gida ne mafi yawan hadisan aisha da suka shafi rayuwarta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya urwa ki rawaito su abinda ba ta gaya ma kowa ma za ta gaya mishi saboda danta ne yayata ta haife shi ita take rike da shi so haka yake bin waɗannan mutane yana roƙon su dan Allah su koyi karatun shi duk da yawan ilimin shi yayi ciwon kafa har aka yanke mai kafa ana wataƙila a zamanance a ce ko kansa ne daji da ake cewa ku kawai rauni ya fito mai a ƙaurin shi yana ta ci ya isa ƙasar Sham aka kira likitoci suka duba suka ce ai babu abin da za a yi in banda amputation yankewa kawai za a yi aka ba shi magani ya sha kama a ce anesthesia kenan ko mai kashe zafi ya ce baya so su bari kawai a wata riwaya an ce zama ya kawai kama tilawa yana tilawan nan har suka yanke sai dai kawai a ji ya ɗan yi nishi haka bai kuka ba bai gudu ba ba rike shi ba kuma an ce da zarto ne suka yanke kafan nan saboda kawai hankalin shi na kan tilawar da yake bayan Allah ne na kwarai to ya rasu shekara ta 94 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran da ya rasu ma yana azumi yana da yawan azumi gab da magariba ana kasharuwa ya'yan suna kasharuwa ba bai ce a inni uridu an uwafiya rabbi sa'ima ubanda ina so in isa ga ubangiji na da azumin nan daka da azumin nafila ya mutu a bakin sa Allah ya gafarta mishi to urwa daga wannan gugguta shi Aisha wannan hadisi ne hasan wannan isnadi kamar da muke ganin shi al-Imamu Ibn Majah ya fitar da shi haka Bukhari a cikin Adabul Mufrad haka al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal a cikin Musnadin sa Aisha ce take cewa ma alimtu hatta dakhalat alayya Zainab ban ankara ba kawai sai ga Zainab yar Jahsh ta shigo min cikin daki na bi gairi izini bata nemi izini ba wa hiya ghadba tana cikin fushi da ganin ta shigo wata da irin maganarta an san cikin fushi take thumma qalat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tana shigowa ta tarar da Aisha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai ta ce mishi hasbuka idha qalabat laka ibnatu abi bakrin zuraiataha ce to abin ya ishe ka haka ya ishe ka haka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama eh gida Abubakar tana jujjuya maka hannuwa to in tana yi maka abin ta ga dama kai ka kyale mu mun dena kyalewa idan kai ta shanye ka malamai ko kamar da ake cewa eh idan kai an mallake ka to mu ba za a mallake mu ba shine ma'anar hasbuka ya ishe ka idza qalabat laka ibnatu abi bakrin zuraiataha idan wannan mata a gida Abubakar tana zuwa tana maka kwarkwasa zurai a taiha wato zira'aiha tana zuwa tana gwalangwaso a gabanka to mu ba za mu kyale ba thumma aqbalat alayya Aisha tace sai kuma ni kuma bayan taje wannan manzo Allah ta bashi wannan bayanin ja kaka shiga fadan nan ko sai ta juyo ta same ni ni Aisha tace da ta juyo fa aradtu anha ni kuma sai na kauda kai za ta magana ban ce mata komai ba hatta qala annabi sallallahu alaihi wasallama hasai da manzo Allah yace dunaki fantasiri tito ina gani ya kamata kirama wa kanki wannan baki a zauna shiru haka ana ta ci miki mutunci baki ce komai ba fa aqbaltu alaiha to sai ni ma na tunkare ta hatta ra'aituha qadiyya bi satriquha sai da tabbatar miyan bakin ta ya bushe fifiha a cikin bakin ta ma taruddu alayya shay'an ba ta iya mayar da komai ta kure ta kenan fa ra'aitu annabi sallallahu alaihi wasallama yatahallal wajuhu sai naga annabi sallallahu alaihi wasallama yana jin dadi fuskar shi na murmushi yana annashuwa mana first lady din shi ta ci wannan faran ko da haka dole ji dadi mana wannan yana nuni zuwa ga na farko wato zafin kishin da Zainab take da shi da Aisha da kuma mummuna fassara wanda mata suke dan sun yi kishi fassara ta kawai shine shi annabi sallallahu alaihi wasallama bai da katabus bai da ta cewa sai abin da Aisha take ce wannan mummuna fassara ce don mun ji a baya annabi yana yin adalci a tsakankaninta da sauran sannan yana nuni zuwa ga bayar da uzuri ga wanda ya fushi yanzu wannan abin ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ana zaune lafiya ne ta yi shi ba mummunan ba karamin mummunan abu bane amma tun tana cikin fushi ba za a yi mata hukunci ba wanda zasu yi mutunan hukunci ko su ne sai dai ko ƴan Shi'a ko duk wani wanda ba gaskiya yake ne ma ba sai ya ce ai ta ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi annabi bai fassara a haka ba bai kalle shi a matsayin cin mutunci ba sai ya kyale ta yana ba ta uzurin cewa fushi ne ya galabaice ta bata san abin take ba to sannan kuma ya nuna halaccin asalin abin da aka yi wa babu shine rama mai da magana idan an fada maka idan an fada maka musamman magana da idan baka mayar ba za a samu shubha ko mutuncin kai ya zuba to zaka mayar da magana kamar yadda annabi Yusuf yake cewa hiya rawadatni annafs kaga amsa ce ya bayar da ake ta tuhumar shi cewa ita ce tayi mini kaza in yayi shiru sai a dauki kaida a ce ai as-sukutu ridan a hukunta mutun da ita dan haka babu laifi mutun ya mayar ga abin da yake ganin mayarwan zai kawo maslaha kamar yadda ya faru ana gashi karshe aka kureta ya nuna kenan wanda yazo ya fara kawo kara ba dole zama shike da gaskiya ba ko kuma ya fadan magana bai san amsa da za a bashi ba kai da zaka je ka fada kai tunanin to wace amsa za a baka gashi titi tazo wajen fadan amma an kureta ta rasa abin da ta fada Allah shi kyauta sai yace akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn al-Mubarak قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا ابن ابي زائده قال اخبرني ابي ان خالد بن سلمه عن البهي عن عروه عن عائشه قالت يساكي كاو اسنادي daga محمد دان عبد الله دان مبارك ابو جعفر المروزي مالم سو بخاري da ابو داود da shi na sayyidin alkali ne a garin hulwan ya rushe ka ta 254 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma daga almualla ibn mansur Mu'alla ibn Mansur ya shika ta 211 yana da hadisi a cikin kutubus sita gabaki ɗayan su babban malami ne daga Ibn Abi Za'ida da muka ji a can Alhamdani kenan daga babansa Abu Za'ida daga Khalid dan Salama daga Al-Bahi daga Urwa daga Aisha tace ma alimtu hatta dakhalat alayya Zainabu bi ghairi idnin ban sani ba ban yi aune ba sai naga Zainabu ta shigo cikin daki na babu izini wa hiya ghadba tana ainihin wato abin nan tana fushi go tana cikin fushi na'am sai tace tace mata thumma qalat hasbuka in idza qalabat lak ibnatu abi bakrin zuraiataiha thumma aqbalat alayya fa'aradtu anha fa qala li annabi sallallahu alaihi wasallama dunaki annabi yace fantasiri ki taimaki kanki fa aqbaltu alaiha hatta ra'aituha qad yabsa riquha fi famiha sai da dinga an tayo mata magana sai da tabbatar na yasa ta tayi shiru bakinta ya bushe ta rasa abin da za ta fada sai fara'aitu nabi sallallahu alaihi wasallama yatahallalu wajhu khalafahu ishaq ibn yusufa ishaq dan yusufa ya saba masa akhbarani muhammad ibn isma'il ibn ibrahim قال حدثنا اسحاق عن زكريا عن خالد بن سلامه عن البهي عن عائشه كسابانن نان wancin kun ga bahiyu daga urwa daga aisha duka su biyun can shi kuma wannan isnadin bahiyu daga aisha to akwai maganganu da yawa akan shin wannan abdullahi albahi ya riski aisha koko akwai inqitai tsakanin shi da ita sahihiyar magana shine wannan mutum ya riski aisha domin wannan hadisin wannan irin riwaya tashi daga Aisha kai tsaye akwai isnadi irin haka a cikin sahih Muslim a cikin kitabu Fadailus Sahaba daga Bahiyu daga Aisha hadisin da aka ce wani manzon wani mutum ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ayyun nasi khairun sai annabi ya ce alqarrul ladhi ana fihi thumma thani thumma thalith yana cikin sahih Muslim aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce wani zamani ne falala annabi ya ce zamanin da nake rayuwa a cikin shi ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama thumma thani sannan zamanin mutane da su bi bayan zamanin mutane na thumma salis sai kuma zamani na uku wato tabi'ai da atba'u tabi'in to a wannan isnadin haka yazo qarara daga bahiyu daga aisha da haka wannan mukhalafar babu ishtaliya a gare ta ta fuskar ittisali sai dai ko ta fuskar idan akwai shizuzi to kuma an rasa wanda za a makalawa shizuzi din da haka za a dauka cewa wata rana bahiyu ya ruwaito daga urwa sannan kuma ya samu dama ya ji daga aisha kai tsaye qala to wannan kamar da muka ambata yana nuni zuwa ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da afwa da kauda kai da baiwa mutane hanzari da kuma halascin maida magana din kamar yadda ba Aisha yancin ta haka da kuma rashin hana Zainabu da baiwa ta tun farko da ta shigo da za ta fara magana da bai katse ta ba ya wannan halascin idan mutun ya fushi babu lafi a bashi ya faɗa abin da ake ganin in ya faɗa zai huce qala akhbarana muhammadu ابن معمر قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا محمد بن عمرو أن أبي سلمة قال قالت عائشة زارتنا سودة يوما فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها إحدى رجليه في حجري والأخرى في حجرها فعملت لها حريرة أو قال خزيرة فقلت كلي فأبت فقلت لتأكلي أو لألطخن وجهك فأبت فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهها فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله من حجرها يستقيد مني فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فإذا عمر يقول يا عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما فاغسلا وجوهكما فلا احسب عمر الا داخلا wannan yana daga cikin afrad na al-imam an-nasa'i wannan riwaya imam an-nasa'i ya kaddace da riwayar ta a cikin as-sunan al-kubra din shi da kuma wannan littafi wannan dama bangare na sunan al-kubra din duk sauran malamai din nan ba su roto shi ba ya ansu wannan hadisi daga muhammad ibnu ma'mar to wannan ɗayan mutum biyu ko dai Muhammad ibn Ma'mar ibn Rabi'i al-Bahrani wanda yana daga cikin rijalus sitta ko kuma Muhammad ibn Ma'mar al-Husari wani mutumin ƙasar Misra dukkaninsu thiqat ne babu iskali akai daga Khalid ibn al-Harith Abu Usmana al-Hujaini al-Basri babban malamin hadisi wanda ya shekara 186 ya da hadisi a cikin kutubus sita daga Muhammad dan Amru dan Alqama dan Waqqas jikan tabi'i Alqama dan Waqqas yana da hadisi shi wannan a cikin Bukhari maqrunan da Muslim a cikin mutaba'at ya rishika ta 145 shi kuma daga Abu Salamatu dan Abdurrahman dan Auf wannan malami dan gida attajiri din nan qala Abu Salama yace قالت عائشة to shi ma dama yana shiga gun Aisha domin shi kuma danta ne bin Rabaa akwai kanwa Aisha ta shaida shi nono daka shi ma yana da shiga sosai a gurin Aisha قالت عائشة take cewa zaratna sauda wata rana sauda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kawo ziyara gidan kishiyarta yana halastin kishiya ta shiga dakin kishiya ko ta je gidan kishiya ziyara ko ta je fada ma duk babu laifi ko kawai da muka ji ta wancan taji to da tazo fajalasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam baini wa bainaha sai annabi kuma ya zo na tsakankanin su kamar a ce a dogon kujera ne wannan na dama wannan na hagu misali shi kuma mai gida yana tsakiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bana tsakiya warijiluhu ila hijri warijiluhu fi hijri wa bainahuma baini wa bainaha ihda rijlaihi fi hijri ɗaya daga cikin kafafunsa na kan ya saka kafashi daya aka jikin cinyar daya wal ukhra fi hijriha dayan kuma a cinyar daya ya zo na tsakankanin su yana so ya kusantar da su ta fuskar a samu fahimtar juna sai wani abu ya faru wanda kuma ya kawo rikici fa amiltu laha hariratan aw khaziratan sai ta tashi za ta yi mata wato abu na tarbar baki wanda ya daga cikin abinda musulunci zo da shi tarbar bako yau bako alheri samu mashi abinda zai ci nuna mashi yanayi wanda zai samu sakin jiki da sauransu sai ta tashi ta Aisha ta shiga kitchen dinta sai ta yi abinda ake ce ma harira au khazira menene harira ko khazira malamai suka ce ta'amun yusna'u min laham abinci ne da ake yin shi daga nama yuqatta sigaran za a yanka nama kanana kanana thumma yusabbu alayhi ma'un kathir sannan sai a zuba mishi ruwa da yawa fa idha nadha ko nadaja idan ya nuna sannan sai zurra alayhi ad-daqiq sai kuma a kawo gari sai a zuba a ciki fatan nama kenan ko wata kila wa illam yakun fihi lahamun idan ko san wacce kawai da garin babu nama fa huwa asida shi yake ce ma asida dan malele ko mun gane to suna yin shi su sa mishi nama ya zama nama yayi yawa a cikin shi to irin wannan abin da ta kawo ita kuma da aka kawo mata sai ta yi fulako ne ko tsoro ne ko rashin bada kai ne ko tsare gida ne wallahu alam sai ta kici Aisha ta dauki abin da zafi tace wallahi da tace mata kuli fa abat taqi fa qultu sai nace mata la ta'kuli wallahi sai kinci awla ulatti khanna wajhaki ko kuma in muzanta fuskarki in zuba miki wannan abinci a fuskarki wani rina hankali ne in tashi in je miki abinci baki ma ga kirki na ba zaki ce ba zaki ci ba fa abat taqi dai din fa akhadhtu min alqas'ati shay'an falattakhtu bihi wajha sai na dibo wani bangare na abincin kawai ta zuba mata a fuska ta yaba mata a fuska annabi na ganin haka farfa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rijlahu min hijriha sai annabi ya dauke kafar shi daga jikin cinyarta wato zai bata dama ta samu balan dan tarama kenan tastaqidu minni amma annabi yana bata dama cewa tarama fa akhadhat min alqas'ati shay'an falatakhad bihi waji ita ma ita diba ita ma ita watsawa Aisha wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadhaku shi kuma manzo Allah kawai sai ya dariya dai dariya bai tare su ba bai hana su ba yana ganin suna irin wannan mugun wasa dan wannan mugun wasa ne ba wasa ne mai kyau ba wannan yana nuni zuwa ga na farko tukunna miji ya zauna da matan shi fiye da mace daya ya zauna tare da su kada wanda ranan ta yi ta ce bata yadda dai ta zo ji firar da za a yi ba kuma ta yadda a zauna a falon da daya ba kuma ta yadda a shiga da ita mota kuma wata ma ta shigo ba bata da wannan abin nan hurumin dan ita ma gobe za a yi haka da ita dan da ba ranan kwananta ba kuma kamancin haka sannan yana nuni zuwa ga halascin cin abincin kishiya in ta baki in baki azin tsoron komai ko kina tsoron akwai wani makaru baki a cin makari kina ji kina gani ba ko ba haka a babu haramci halasci ne kawai ni ban ga haramci ba ci sannan sai da annabi yana cikin dariya sai ya ji Umar daga cikin tsakar gida ko daga kofar gida ko bayan katanga yana kiran shi abdan shi Abdullahi yana cewa ina Abdullahi dan Umar ina Abdullahi dan Umar sai annabi yayi tsammanin za su shigo gidan ne daga sai ya ce ma matan ku tashi ku je ku wanke fuskar ku kada a shigo a gansu suna fada yana so ya kare musu mutuncin su ya nuna yana daga cikin sunna rufe sirrin rigingimin da ke faruwa a cikin gidaje kar a ta rigima a gidanka ka zo kai ta fada akan titi yanzu abin takeici mutane akan Facebook suke ba suna fada da Instagram akwai wasu shedanin wato kungiyoyi ma zan ce ko gurgur wanda kawai aikin da ake kawai shine yaɗa matsalolin cikin gidaje abin da za a yi ba a je gun waliyin matar ko limamin anguwa ko kuma ke da kanki ma ki solve kan matsalar ki wai sai ki ga wata katuwa ko tsawon tana cewa wai a koyi sunanta amma a bata shawara ga matsalar take fama da shi shi yake yayi yanzu wanda kuma babu kyau wannan babu kyau zuwa kwararo ana tona asirin rigigimu babu wani gida a duniya wanda babu rigima tunda dai kace ana rigima a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ta kare in ilimi ne in tarbiya ne in shiriya ne su ba na ake wahayin alqur'ani fa wadhkurna ma yutla fi buyutikunna amma ake karewa kin ji hada kokuwa da watsa abinci da shiga ɗakin kishiya da gori da faɗan magana to babu inda ba za a yi wannan to amma su me yasa aka zo ana faɗan na gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi fitilla ce dake haska al'umma duka abin da yayi abin koyi makaranta ce gidan shi kuma babu mutumin da za ta sa gaba haka face sai an ga bayan shi ba annabin bane muqaddara yanda a ce mako guda kawai za a yi duk abin da kai ko kika yi sai an bada labari billahi lalle kafin mako da sai ka kasa fitowa shi fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cin abincin shi da shiga ban ɗakin shi da maganar shi da baccin shi da ibadar shi da komai nashi fa ake labari yayi kaza ya ce kaza an yi kaza ya gani yayi dariya an yi kaza ya gani bai ce komai ba an yi kaza a gaban shi ya je wuri kaza komai kawai babu mutum da zai mishi wannan tsadubar ya kai labari
shi ne kawai sai dai shi din saboda manzon Allah ne shi sallallahu alaihi wasallam to yasa ake bada labarin na gidan shi ai kaga ba za ka ji labarin na gidan wasu sahabbai waɗanda suke da su ma iyalai haka ko kuma kaji kullun suna zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kawo ƙara cewa matan su na fada a zo ya musu sulhu a ba su shawara ba za ka ji wannan a cikin hadisi ba ba za ka ji wannan a cikin hadisi cewa Umar Abubakar Usman Ali wani wani suna yawan kawo ƙaran matan su ko matan na yawan zuwa su kawo ƙaran mazajin cewa an musu kaza an musu kaza zaka ji ne ɗaya ɗaya irin Hindu ta ce ba a bata kuɗin ce bane irin wacce ta ce ba ta san shi yayi mata baki da yawa cin zanzana Zainabu matar abin nan wannan waccan mai sunan shi Sabitu dan kai ana iya samun wannan Sabitu dan kai irin ɗan ɗaya haka amma irin wannan tahaluki akan labaran yanzu kana zuwa kotu zaka ga tana cike da mata ƴan kawo ƙara amma Rita an siyo kisha a tambaye ta ba a siyo mata ba an yi aure ba a gaya mata ba ya yi kaza duk maganganu wanda suke tafiya jiddar haka ba to malamai tambaya islamiya su hana a karantar da mutane a islamiya an shigo aji za a karantar da qur'ani za a karba hadda za a yi fiqhu su damu malamai da tambaya malam ina hukuncin kaza malam ya halasta kaza duk in ka zo da tambayar duk irin su ne kawai to abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya anan shine sunna mene yace ku tashi ku je ku wanke fuskokinku fala ahsibu umara illa dakhila bana jin Umar zai wani abu shigowa nan yake so ya nuna cewa yana da kyau a boye sirrin rigingimin sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da adalci da Aisha ta yi wannan abun bai marmar zai ce to shikenan ke yi hakuri sai ba ta dama ta rama abinda aka mata domin abinda Aisha ta yi mata bata kyauta ba to da haka bai kusa tunda Aisha ba za ta iya hakura ba to gara ta rama da abin ya zo ya kwantai a ta rikici daga baya ina fata mun gane wannan sai ya bata dama saboda ta rama na'am sai babu istikhar babu bayani akan yin alfahari cika baki to shi alfahari kala biyu ne akwai alfahari wanda yake karɓaɓɓe akwai kuma wanda yake abin zargi ana yana iya zama karɓaɓɓe yana iya zama zargi bari mu ji abin da wannan masu sharhin suke faɗa zance ne kankani zan dan karanta mana shi yace al-istikhar huwa tabahil mar'i bimalihi o bimalahu wa mali qaumihi min mahasin shine mutun ya dinga zuga kanshi da abin da yake da shi ko abin da gidansu ko jama'ar su suke da su na kyawawan abubuwa sarauta ilimi hankali dukiya wane ne wahiya khasla fil nas wata dabi'a ce ta mutane kat takunu hamidatan tana iya zama abun yabo idza kanat bil haqqi idan da akan gaskiya ne akai ta hadithan bi ni'matillahi ta'ala wanda an yi ne da nufin kawai furta ni'imar da Allah yayi wa hamdan li fadlihi wa ata'i dan godewa Allah akan falalarsa da abin da ya bayar na kyautarsa wa kat takunu zamimatan sannan alfahari na iya zama abin zargi idza kanat tahmilu naw'an min al-kibr kin ya zama a cikin shi akwai wani dandano na girman kai alal akharina ana so an nawa wani an fi shi aw tatadammanu al-idha'a bihim ko kuma ana so a tutar da wani wannan shine ta'arifin da wannan malama doktora Aisha Asamuddin ta yi a cikin sharhin ta na wannan littafi wata malama ce mutumiyar kasar Riyadh ce farfesa ce ta abin nan ta tarbiya to mun ji wannan ko shine ma'anan alfahari shi za Bukhari yayi babi akan haka da yake cewa babu tashabbu'i bi malam yu'ta wa ma yumna'u min al-iftikhari babun da ke bayani akan hukuncin mutum ya dinga nuna yana da abin da bai da shi da kuma bayani akan abin da aka hana na cika baki musamman a gaban wanda ka cika mishi baki zaka cutar da shi ko kuma kai kanka cika bakin zai kaga cutar da kanka zaka zalunci kanka zaka dauka kafi yadda kake ko kuma kafi sauran mutane a cikin wata nuska ta wannan littafin ba wanda take hannunmu ba hadisi biyu a wannan babu amma ga gamunan ya zo da hadisi da a ɗayan hadisin naka biyu ne yawa wannan biyu ne ko to ga nuska da ke hannun hadisi ɗaya ɗayan hadisin wanda ni babu shi a nan a nuska ta shine hadisin Zainab ko wanda take taftakhiru ala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam shine ko tana wa matan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alfahari tana cewa ku dukan ku an daura muku aure a gidajen iyayenku ni kuma Allah ne ya daura mana aure a saman bakwai akwai wata riwaya dake cikin littafin abin nan al-Baihaqi dalailun nubuwa wanda a ciki da isnadi ko dake isnadi ne mursali har shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana mishi alfari da wannan tana ce mishi ana akramu nisaika alayka ai kai ma ka san wallahi baka da mace ira tace an kahani rabbi wasafiru huwa jibril walimin ka qarabatu ka san dai Allah ne a rar da ni da kanshi kuma dan sakon wanda aka turo ya zo ya hada auren shine jibril alayhi salam sannan kuma ni dangin ka ce kai ma ka san banda mata irinka amma yasan dani ne mursali babu ambatan sahabiya ciki to yanzu wannan alfarin da take yi Anas ne mun ga ruto wannan hadisi in ya zama wannan magana ta kai kunnan Anas har ya ruwaito to ba shakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji dan ta fita kenan daga gidan ko kuma tunda shi Anas dan cikin gida ne to Annabi sallallahu alaihi wasallam shi dan cikin daki ne yayi to amma ba a taba jin Annabi ya hana ta yin wannan alfarin saboda falala ce da gaske Allah ya mata to idan Allah ya mutum wata falala da gaske kuma mutane suna kokarin su inkarin falalar to babu laifi ya tabbatar musu da ita ko mun gane saboda su matan sauran suna ganin to me za su iya cewa su ce to ai sai da aka talata mishi ki misali ba haka ba suke gani ba su ce ai ba shi kanke sai yana so bane Allah ne ya tirsa sa mishi za su iya bata wannan fasara ko to shi yake tabbatar musu da cewa falala ce falala ce Allah ya yi mata ba za su bari ba ce shi ba Annabi bai taba hana ta ba to irin wannan alfaharin wanda ya zama na dole dan kwata kai to babu laifi da man yi shi akwai kuma wanda bai da kyau shine wanda zamu ji a dayan hadisi shine da yake cewa akhbarana abu asim qala hadathana abdur razzaq am ma'mar an thabit an anas qala hadda yau daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ta hanyar abu asim shine khushayish ibnu asram an-nasa'i wani ya daga cikin afradul ruwat masu riwaya wanda babu masu suna irin su malama hadisi suna kula da su irin su musaddad dan musarhan dan musarbal shi ma wannan sunan shi khushayish khashish to amma musaggar khushayish dan asram garin sa irin imamun nasa'i garin su daya yana da hadisi a cikin sunan abu daud da nan cikin nasa'i ya rushe ka 253 shi kuma daga Abdurrazzaq ibn Hammam As-Sanani Abdurrazzaq ibn Hammam ibn Nafi babban malamin hadisin nan daga cikin manyan a'immatul a'lam shine mai musannaf na Abdurrazzaq ya rushe ka 211 ya daga cikin malamin al-jama'a shi kuma daga Ma'mar ibn Rashid As-Sanani wanda muka magana akan shi a baya din nan wani wanda suka daure shi da aure din nan ko ya rushe ka 153 daga Thabit al-Bunani ibn Aslam kenan daga Anas dan Malik wannan hadisi yana cikin Musnad Abu Razzaq da cikin Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da littafin Ibn Hibbana as-Sahih kenan da Tirmidhi ma rawaito shi da Abu Ya'la a cikin Musnad dinsa da kuma Tabarani a cikin al-Mujam al-Kabir da sarwaito shi hadisi ne tabbatacce Anas yace balaga Safiyyata anna Hafsata qalat labari ya iske Safiyyatu yar Huyayyin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ita a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba balarabiya bace ita ce yar wannan shugaban kabilar Yahuda wannan da aka kora daga Madina aka ci su da yaki bin nan Banul Mustalik babanta Ahtab ibn Huyay manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ya yanta ta aure ta kyakkyawar mace ce mai daraja wanda a sanadiyarta aka yanta dukkanin daukacin danginta da aka kame su a matsayin bayi to sai ya zama wani lokaci dabi'a irin ta mata ana goranta mata dangantakarta ana ce mata bayahudiya ba da nufin nasaba ba da nufin zaki zaka ce mutum ba haushi ba kane ba yarabe ba fullaci zaka yi fada mishi da nufin dangantawa zaka yi kuma fada mishi da nufin muzantawa ko ka ce bayaraban banza misali ko banufan banza ko bahaushen banza ko a ce sakaran bafullata ne kaga wannan ya hadu da cin mutunci to wannan dama yana daga cikin kuma maguzanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa musulmai ba za su daina shi ba wannan bai nufin shikenan annabi ya ba dama a ji a ci gaba da ba yana fadan wato halace ta kaddara da Allah ya kaddara mutane amma kai ka bari kai a same ka shi kakka bari a same ka a cikin aibata mutane daga takarsu sai labari ya iske Safiya cewa Hafsa na ce mata ibnatu yahudiyyin ai yahudawa da ta shiga ce wannan ai yahudawa fa bakat da ta ji haka dai ta zauna tai ta kuka ita kadai damuwa ta dame ta su da sauran larabawa ne sai su hade mata kai sai a ce ƴan bayahudiya sai kawai ai dariya ko a dinga watsar da magana ce to mu dai mun gode Allah mu dai iyayenmu ba yahudawa bane iyayenmu ba su ne wanda suka zama barai ba misali fa dakhala alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya tabki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shigo sai ga tana kuka saboda lutufi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karka shiga daki ko gida ka gama ta kana kuka ko yaka ko ta bakuwa kawai kai tsaki ka wuce a sai ka tsaya ka binciki me yasa take kuka wannan kadai ya isa ya rage mata radadin abin da take ji lafiya wance me ya faru ko da ba ranar kwana ta bane ko da ba ko da kana cikin fushi ko kuma ko da kana da tsammanin zaka iya abin nan wato takakkuni zaka iya guessing me laifin da aka yi mata amma dai bata ta fada kuma a bata hakuri a bata baki sai annabi ya ce mata mai bikiki qalat qalat li hafsatu ibnatu yahudiyya tace hafsa ce ke ce mana ai yahudawa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce innaki labnatu nabiyyin ai ke yar annabi wa inna ammaki nabiyyun kuma ke kina da babba annabi wa innaki latahta nabiyyun kuma ke matar annabi ce fa bima tafkharu alayhi to da me ya cika miki baki ai bata kai ki daraja ba inna annabi ya mata ta'anis kenan ya rige mata radadin zafin wa yake nufi da cewa ita yar annabi ce annabi Musa alayhi salam annabin yahudawa amma a matsayin baban ta yake a salsala sannan wane ne babbanta annabi Harun sannan shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi sai annabi ce mata dan me za ta dinga miki alfahari bata da abin da ta miki alfahari ita karkai ta ce mutunta ne kai annabi amma bata da baba ko kanin baba annabi kin bi da zana ba wato babu laifi ai mata magana ta ji daɗi an nuna mata cewa wannan abin ai ba matsala bane ha baki kuwa kaza kuma yanzu ke dama kaza ne abu ai mata tatayibul khatir eh kuma wannan nuni zuwa ga mace wadda ta aibata kishiyarta ba dole ya zama hakikanin gaskiya ta fi kishiyar gaskiya aka abu ba wata kawai ta fi ta baki ne yanzu kawai ta fi Safiya baki ne da tana da baki ita ma da ta iya fadan wannan magana to ni kuma kaza 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 ne sai da Annabi ya bata wannan sirrin cewa ai ke kin fita ta wani wajen sannan kuma yana nuni zuwa ga da Annabi ya cewa Hafsa ittaqillaha ya Hafsa Hafsa ki ji tsoron Allah Hafsa ki ji tsoron Allah yana nuni zuwa ga wannan kalma ce shamila Annabi yana nufin karki bari wato kishi ya rufe miki ido ki kasa jin tsoron Allah akan abinda zaki na kishi da haka ba ya shafi magana ba da aiki da tunani da duk abin da mace za ta yi da mai tsananin zuwa gumboka da mai tsananin ta kona gida da mai tsananin ta saka ɗanɗan kishiya a rijiya da mai tsananin ta shiga kicin idan kishiya na cikin yin girki ta faki ido ta ƙara gishiri a cikin miyar ta lalata mata miya ba a sani ba da mai zuwa ta kai gulmar kishiya a gun uban miji da duk wanda ta yi wani sharri ta tuna wannan da Annabi ya ce ittaqillaha ya anti ya fulana ki ji tsoron Allah kar ki bari kishi ya makantar da ki wani ma har ya zama hauka har ya zama abin labari a gari ta kashe miji ta kona gida ta jefa dan kishiya a rijiya duk irin waɗannan abubuwa da suke faruwa wata ta hada kai da mai gadi an cire burkin motar kishiya kishiya ta tafi ta taka burki ba burki ta fada gada daga baya kuma yazo ta kibiyar shi kudin da ya kamata biya shi ya tona asiri wata ta hada baki da mai cefa ne don da yake aika ya je cefa ne an siyo kaza ya shigo ta ɗakin ta zama fiya fiya a ciki an kai ma kishiya duk irin waɗannan mugayen labaran a ƙarshen mu zaka dinga jin su jama'a a kai zakan magori a kai Facebook a kai Twitter a kai police station a tare a Bamfai ana kallanta duk wannan mai ranar shi sannan kuma daga nan ki bakkanki da na farko tukuna shi ke na rayuwa ki ta lalace kin rasa mijin kin rasa ƴaƴanki ta yukin musu mummunan lamba kenan da har abada ba su samu miji ba ba su samu mata ba duk wanda yaje neman aure aka ce ai uwar shi ce ta taba kona matar uban shi wa zai ba shi ya sai a ce to ai kai yanzu kana so a ce yar ka sirri kan bai kona mutane su ko da tana cikin gidan yarin misali to balanta kuma a ce yar ki mace ba wanda zai aure ta da mu ba wanda duk an aka bu za a ga mutane a ce kai baka sanne uwar ta taba yi wa sannan ki je ki lalata rayuwar ki a gidan yari sannan kuma tunda gidan yarin ba hukuncin da Allah ya ce ai miki aka miki ba har yanzu ana miki wannan hukunci a wurin Allah ina ina amfani wannan akan hakuri kawai da zaki na wata daya ba mun karanta na abinda Usaimin yake cewa ba yace ina ba mata shawara su yi hakuri lokaci kankani ne wannan jarabar ta dana miji ya ga sabuwar mace za ta rabu da shi sai ya dawo normal din shi kawai to anan kuma wata fikirtawa za ta fi samun shiga a gurin wannan hadisin yana nuni zuwa ga halaccin karhancin cika baki din wa kamar yadda shi kuma ce kullu zuwa ga babu komai idan ta kama ayi ana iya yi babu komai idan ta kama ayi ana iya yi Allah shi shaita malan yace babul mutashabbi'a bi ghayri ma'udiyat wa dhikru likhtilafi ala hisham ibn urwa fi dalika babu da ke bayani akan wanda take kurari akan abinda ba ta da shi ta cika baki akan abinda ba ta da shi al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kuma ne da cikin hadisin Imam Muslim a cikin sharhin shi yana cewa malamai suna cewa shine al-mukthiru bima laysa indahu mutumin da yake kokarin ya nuna yana da abin da bai da shi ka ayu zira indahu ma laysa indahu yatakassaru bidhalika inda nas dan mutane suka kaman yana da shi wai ta zayyanu bil batil yana kulliya ta ƙarya huwa mazmumun kama yuzammu man labisa thawbay buri shi abin zargi ne kuma da ake zargin wanda ya saka tufa guda biyu na azzur me yasa aka ce saubai wasu suka ce saboda tufa biyu ake sakawa izar da mayafi ko kuma ce riga da wando misali ko riga da zani wasu kuma su ce ana nufin ƙaryar ce ninki biyu ƙaryar da yawa kanshi shi ma ya san ƙarya yake da kuma ƙaryar da yake wa mutane yana taƙammusin rigar da bayi da ita sannan kuma yana sunna mutane wani abin da bai kai ba akwai maganganu da aka yi da yawa akan ma'anar wannan hadisin zamu ji su daga baya insha Allah a takaice malam yace akhbarana zakariya ibnu yahya qala haddathana ishaqu qala akhbarana abdur razzaq an ma'mar an hisham ibn urwa an abihi qala an aisha qalat ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah inna li zawjan wa li darratun fa aqulu a'tani kadha wa kasani kadha wa huwa kadhibun فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور دغ زكريا ابن يحيى ابن اياس wanda yake malakabi da khayatus sunna as-sijzi kenan shi ma wannan abokin imamu nasai ne tare suka yawon karatu kuma nasai ya karatu da yawa a gunshi aksara an yana da hadisi a cikin sunan nasai ne kadai ya rashi ka 289 متاخر sannan shi ko yace daga ishaq a zahiri al-minjaniqi ishaq ibn ibrahim ibn yunus al-minjaniqi minjaniq din wani abin ne an san minjaniq kamar mace jawa da ake cewa to a masallacin misra a lokacin akwai irin wannan abu da aka aje shi wanda kamar hasumiya ce haka ana kunna wuta a saman ta dan leko nesa kamar yadda su ji suke sakawa to shi kuma rumfai shi tana kasan wajen kusa da wajen yake sai yake ce mishi alminjani ba wai mai aikin mace jawa bane eh wannan malamin yana da ban mamaki al'amarinsa imamu na sa'id yaje misra sai ya samu hadisan shi sai ya tace hadisan ya zabi wadanda yake so yaje ce mishi algata malam naga kana da hadisi da yawa amma na zabi wanda nake ganin sun inganta wannan gari wasu marasa ingancin ba da haka ina so ka koya mu su ciki to ba haka zai ba yanda ai wannan ya zama naka ai zan dinga zuwa har gida in koya maka saboda aikin da kai da kai shi yake zuwa gidan imamun nasai ya koya mu nasai karatu saboda dadin da yaji nasai ya tace mai hadisi eh sai ya ce wa nasai ka zauna a gida zan zo in same ka lokaci kaza sai yanzu maka karatun da kaina ishaqul manjaniki kenan Allah ya gafarta mishi shi kuma daga abdurrazzaq daga ma'mar daga hisham dan urwa daga baban shi daga aisha tace ja'at imra'atun
Ibn Hajar ya ce Allah da ba gane wace ce wannan matar ba kuma waye mijin nata ba tazo ta ce qalat ya rasulullah inna li zawjan ina da miji wali darratun kuma ina da kishiya ana ce ma kishiya barra ne lima yusibu kullu wahidatin min al-ukhra min dararin saboda cutar wanda ke samuwar kowace daya Allah akalla ta cuta a cikin tunaninta to fa aqulu tace sai na kance a atsani kaza wa kasani kaza sai ta samu kudin ta tace mijin ne ya bayar sai ta dinka kaya da kudin ta tace shi ya dinka huwa kadim kuma ƙarya ne yanzu haihuwa ta suna yin wannan ko za ta zata ta je gun masu balangu ta debo kuli-kuli gun masu tsire ta debo kuli-kuli an nade mata a cikin takarda to ta saka a cikin dazu dinta dake bakin kofar daki haka wai alama mijin ne yasu ko a tsinto gwangwanayen madara da gwangwanin gesha sai a zo sai a zuba a cikin kwandon abin nan nan kwandon mai sunan shi dustbin abin nan salatin nufayat wato kuma zai ta shiga adashi ko ta ci bashi ta sai a tamfa sai ta dinka su tana nuna ma kishiyoyi da kishiyoyin saurima matan kannin miji cewa ai wannan mai gidanta ne ya dinka duk wannan ƙarya ne to shi ne annabi ya hana na ji duka matan ƙasar nan suna yi wannan illa man asama Allah duk matan da ke ƙasar nan masu kishiyoyi suna yi wannan suna ganin hakan wata hanya ne ta cutar da waccan da kuma gwada mata cewa ni na fi ki samun shiga a gumbajin to annabi dai ya hana ya ce mai kokarin ya nuna ya koshi da abin da ba a bashi ba to ɗaya yake da mai saka riga da wando ko riga da zani na ƙarya zaka mu ji tsoron Allah mata a tuba a daina wannan abin bai da kyau sam gashi a ƙasa yake cewa nawi ya ce kamar da muka fara ambata yace qala ulama ma'anahu al-mutakassib ma laysa indahu bi an yudhira anna indahu ma laysa indahu wa yatakassaru lidhalika inda an-nas wa yatazayyaru bil batil fa huwa mazmumun kama yuzammu man labisa fa baizurin qala abu ubaidin da wasu suka ce huwa alladhi yalbasu thiyaba ahli az-zuhd wal ibadati wal wara shine kamar mutun ya dinga saka kaya na ustazai masu tsoron Allah masu kwana masallaci masu salati da tilawa da azmi wa maqsuduhu an yuzhira lin nasi annahu mutasannifun bitilka sifa muttasifun bitilka sifa so yake a dinga tunanin shi ma ustazi ne shi ma alaramma ne shi ma mai azmi ne shi ma sufi ne ashe kuma ƙarya ne wa yadhharu min takhashu'i wazuhdi akthara mimma fi qalbihi ko ya dinga bayyana alamar tsoron Allah da takatsantsan fiye da abin da ke cikin zuciyar shi fa hadhihi thiyabu zurin wariya wannan tufa nashi na riya ne da ƙarya wakila wasu mu suka ce huwa kamal labisa thawbaini li ghairi kamar mai aran kaya ne ya saka wa awhama annahu malahu amma sai ya dinga yin kamar kayan shi wakila wasu suka ce huwa man yalbasu qamisan wahidan wa yaslu bi kummayhi kummayni akharin shine mai sanya riga daya amma sai ya ninka hannun riga yayi kamar guda biyu ne wa yadhharu anna alaihi kamisani sai kamar riga biyu yake saka ne ta zamanin su mutun ya saka riga fiye da daya to alama ne akan yana da kudi sosai to sai su yi riga sai a mata hannu kamar guda biyu wa hakal khattabi qawlan akhar anna almuradu huna bis-thawbi al-hala wal-madhhab yace wal arabu takni bis-thawbi an halati an hali labisi tufa ana nufin yanayin mutum ba wai tufa ba ma'anahu annahu kal-kadhib al-qa'ili ma lam yakun kamar mai ƙarya ne da yake faɗa abin da ba a yi ba wa qawlan akhar annal murada ar-rajulu alladhi tutlabu minhu shahadatu zul mutumin da za a neme ba da shaidar zar fa yalbasu thawbaini yatajammalu bihima in zai je wurin ba da shaidar ƙaryan sai ya ci gayu fala turaddu shahadatuhu li husni hay'ati in an gan shi ba wanda zai ce ƙarya yake saboda kyakkyawar kamar shi almuhimu dai koma dai ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana irin wannan shiga mana ya hana ƙaryar abin da baka samu ba ya hana musamman ga su mata din kuma ya hana ga kowa ya daya inda Allah ya aje shi kar ki dinga yin ƙaryar abin da miji bai baki ba kice ya baki qala akhbarna amr ibn aliyin al-fallas kenan qala haddathana yahya qala haddathana hisham ibn urwa
daga Yahya daga Shamu dan Urwa qala haddathatni Fatimatu an Asma'a wannan shine dan isnadin da yace an yi sabani da kun ga shi Ma'mar da Mubarak ibn Fadala sune suka rawaito wancan isnadin daga Hisham dan Urwa daga baban shi daga Aisha sauran duka masu riwaya daga Hisham su kuma suka tattaru akan daga Hisham dan Urwa daga Fatima daga Asma'u to wannan shine isnadi mafi inganci amma wancan din ma ya tabbata domin ya zuwa cikin sahih Muslim da wancan lafazin da wancan isnadin anna imra'atan qalat ya rasulullah inna li darra ina da kishiya fa hal alayya junahu in tashabba'tu min zawji bighayri alladhi yu'tini shin ina da zunubi idan nayi kokarin na nuna mijina ya bani abin da bai bani ba qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yace al mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisa thawbay zuri qala abu abdurrahman hadha as-sawab masa yace wannan isnadin shine daidai wallazi qablahu wanda ke gabanin sa khata'un kuskure sai yace akhbarna muhammad ibn adam an abda an hisham an fatima an asma qala fi qaru wani isnadin daga abdatu abin nan daga muhammad ibn adam al-juhani al-musisi ta hanyar abda to haka da ita abdatu da wancan wato yahya duka su surwaito irin wannan isnadin suna da yawa suka toshi da wannan sura amma waɗancan su biyun su kuma suka takaitu akan riwayar ta ɗayan fuska amma dai dukkanin su abu ɗaya ne insha Allah za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba yake cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh